الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 28 ga watan Jumada al-Akhira shekara ta 2435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 28 ga watan 4 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi an tambayoyi sukan iya gabata
wala hadisin da yake cewa la tamna umma Allah musajjal da yana magana ne akan mata abu kada ko idan mutum ya shiga ta masallaci ma bayana ta
wai dangane da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake cikin sahihul bukhari riwaya ta Abdullahi ibn Umar Allah ya kara musu yadda cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada la tamna'u ima Allah masajid Allah kar ku hana bayin Allah mata game da masallatan ubangijinsu shin yake banta da matan aure wannan hadisi bai ke banta da matan aure duk mace wadda take baliga idan za ta je masallaci ta yi sallah dole sai da izinin waliyinta idan matar aure ce dole sai da izinin mijinta haka nan kenan idan diya ce wanda take budurwa dole sai da izinin waliyinta shine mahaifinta ko kuma wanda ke kula da lamarinta amma tare da cewa kamar yanda bayani ya gabata mace ta zauna a gidanta ta yi sallah yafi alkhairin ta je masallaci ta yi tare da cewa in ta nemi izinin zuwa masallaci to kai mai gida ko kai wanda yake mahaifi ko wanda ke kula da lamarinta to baya halatta ka hana ta kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa idan matar ɗayan ku ta nemi izinin sa game da zuwa masallaci manzon Allah ya ce kada ya hana ta don haka aka samu matan jiya matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna halartar wato masallatai domin yin sallah an gane ko kamar yanda Aisha Allah ya karrama ta yadda a hadisi sahihi wanda hadisi ne na biyu a cikin al-Muwatta ta al-Imam Malik wanda hadisin yana cikin sahihai Aisha take cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yusalli subha فينصرف النساء متلفئات بمرودهن ما يغرقن من الغلس تشي تبس مزا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شي ينا غم صلى الأسباء ما تمو من يسو جويا إزوا جيد الدجنس سنا للبي دما يافنس باعا إيا غاني سسبو دجيجيه أشي وانش وانش شي باعا إيا غاني وا واندا حديثن malamai suna shigowa da shi akan nuna mana lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nace game da yin sallar asuba shine da jijjihi da zaran alfajir ya keto a shahid game da wannan hadisi na nuna mana matan mu'minai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna zuwa masallatai domin yin sallah to illa kasancewar ko da mace za ta tafi masallaci domin yin sallah akwai sharuda dole sai an kiyaye su, ba za ta shafa turare ba, ba za ta bi tsakiyar titi ba da sauransu. Amma tare da cewa dai ta zauna a gida ta yi sallah shine yafi mata alkhairi da ta je masallaci, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa mace da za ta yi sallah a gidanta yafi alkhairi ta yi sallah a masallacin unguwarsu. A cikin gidan nata ta yi a cikin wato baranda falo kenan yafi alkhairi ta yi a filin gida, ta shiga ƙurya ta yi yafi alkhairi ta yi a cikin falo. Na'am. Salatu tasbihi, wasu malamai sun raunana hadisin kuma wasu malamai sun inganta shi. Na daga cikin malaman da suka inganta shi akwai Sheikh Nasir Albani, kamar yadda ya gabata a cikin darasin mu na Sunan Tirmidhi. Kuma duk a cikin malamai dai na baya-baya a irin wannan zamani a bangaren abin da ya shafi ilimin hadisi, to Sheikh Nasir Albani zai iya zamantowa a sahu wanda yake na gaba. Ya tattara hanyoyin da hadisin ya zo, don haka hadisin ne wanda yake hasan kamar yadda bayani ya gabata. Kwarai. Wai kamar misali sallar gawa da Aisha da sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka nemi cewa a shigo musu da gawar Sa'ad ibn Abi Waqqas cikin masallaci domin su yi masa sallah. Shin wannan yana nuna cewa ana iya ma mamaci sallah sama da sau daya? Kwarai da gaske, kamar yadda bayani ya gabata, kasancewar idan mutum ya dan yi lati game da halartar jana'iza, musamman ko kamar mutane waɗanda suke masu daraja da makusantan mamaci ba su samu sallah ba, to koda bayan an binne wannan mamaci sukan iya zawwa kan kabarinsa su yi masa sallah. Kamar yadda sahabbai, wata mata wadda take kula da tsaftace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya mata rasuwa a cikin dare saboda kimantawar da sahabbai suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ganin darajar shi da matsayin shi da kurjininsa, sai suka ki tabo shi saboda lokaci ne tsakiyar dare, akwai wahala a je a tabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci. Suka wanke ta, suka mata likafani, suka yi mata sallah, suka je suka binne ta. Da aka wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ganta ba kamar yadda ya saba gani, sai yake tambaya ina wanci, sai aka bashi labarin cewa ai tun daren jiya Allah ya mata rasuwa kuma mun kai ta mun binne. Manzon Allah ya ce afala azantumuni, me ya hana ku sanar da ni game da rasuwarta? Shine marwayacin ya ce wa ka annakum haqqaru amraha, ka ce tamkar wato sun rena al'amarinta, ma'ana sun ga cewa matsayinta bai kai ba da cewa sai an tabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A wata riwaya suka bashi uzurin cewa ya rasulullahi cikin dare ne, mun ko muna ganin cewa akwai tsanantawa a ce mun je mun tabo ka. Manzon Allah sai ya ce dulluni ala qabriha, ku nuna mun kabarinta. Suka wuce suka je suka nuna masa, manzon Allah ya wuce gaba suka yi sabo a bayan shi, manzon Allah ya yi kabbara, sai da ya kabbara hudu ya mata sallar gawa. Wannan hadisi shine dalilin ke nuna cewa in an ma mamaci sallar gawa akan iya sakewa ga wanda ya cancanta ya yi masa ba tare da ya halarci wannan sallah ba, yakan iya zuwa kan kabarin ya yi masa sallah. To don haka kuma su mata ana iya shigar musu da gawa su yi mata sallah, kuma sukan iya kasancewa a ƙarshen sahu wanda yake na maza, duk wanda aka yi yayi ana iya kai musu musamman su ma gawa sallah. Kuma sannan sukan iya zawwa wato su jiru a can ƙarshen bayi kenan sahu kamar yadda yake. To duk da cewa gudun cuɗanyar maza da mata shi yake kawo irin wannan na cewa a dan kebance daban, musamman ma a wajen jana'iza da yake lokaci ne wanda yake na damuwa kuma wanda kasancewar su mata dama suna daga cikin wanda aka hane su game da rakiyar gawa kamar yadda Ummu Adiya Allah ya kara mata yadda take cewa muhina anittiba'il janaiz walam yuzam alaina tace an hane mu game da raka gawa amma fa ba a haramta mana ba to dan haka kenan kasancewar a kai musu gawar su yi mata sallah sannan a fito da ita maza su yi mata ko kuma bayan maza sun yi akai su yi mata to wannan duka ba laifi bane kamar yadda aka kai ma Aisha Allah ya kara mata yadda da sauran matan mu'minai wato suka ma Sa'd ibn Abi Waqqas wato sallah na'am
ala ya kunci da ke yi su masallaci da cewa sai ya so mutane sun ka daidaita akan sarari ko wani lokaci ana samun sabani wajen jigari
to wannan bar san wani asali a kan shi ba cewa kurtu a cikin masallaci shi dai abinda ake bukata jama'a su daidaita sahu su hada kafada da kafada da dugadugan su shine daidaita sahu na'am
wannan ya halitta mata mata aure sun shiga kasuwa daidaita na bukatun
haka ba wanda ya hana mucin aure ta shiga kasuwa na ta je ta yi sayayya amma abin da yake sananne mace ba a bukatar ya zamanto tana da yawan fita amma in fita ta kama za ta fita da sutura ta shari'a to wannan ba laifi bane ba a koma dalilai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayinda matan mu'minai an samu suna shiga kasuwa wanda a dalilin wannan ne Yahuda wanda aka yarjejeniya na zaman lafiya tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan Madina wanda ta shiga kasuwa wata mata daga cikin matan mu'minai wani bai Yahudi ya take mata mayafinta hijabinta sai ya zamanto bangaren jikinta ya buɗa ya buɗe a sanadiyar wannan hayaniya ta tashi tsakanin mu'minai da su Yahudawa aka ringa buge-buge har ya kai labari ya cin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan rashin kunya da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji zagaye garin su wanda a dalilin wannan alƙawari da aka kulla ya warware kaga wannan ashahid ya nuna matan mu'minai suna zuwa kasuwa shi dai abinda ake bukata in mace za ta fita ya zamanto ta fita da sutura wadda take ta shari'a illa abinda shari'a ta bayyana mata ta bayyanar da shi na fuska da tafin hannu su kadai ne kuma ya kasance akwai nisantar cuɗanya da mazaje amma idan ka dauki galibin kasashen da aka ci gaba akwai kasuwannin da kawai sun keɓanta da kasuwanni ne waɗanda suke na mata sannan kuma ko tsarin kasuwannin su wanda ba su keɓanta da mata ba to akwai takatsantsan game da maza da mata amma sabani irin kasuwannin mu a yau amma duk da wannan in mace za ta kiyaye ba laifi bane na ta shiga kasuwa baka da dalilin da zaka haramta mata tare da cewa amma abinda aka fi so yafi dacewa a shari'a mace ta zauna a gidanta kamar yadda Ubangiji ta'ala ya umarni wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabu siya wanda mun zo karshen baban da ke bayani dangane da azumi wanda yake na nafila da waninsa shine azumin da aka haramta shine irin kadaita ranar Juma'a da azumi kamar yadda yake cikin kenan hadisin da malam yazo da shi a baba haka nan kamar yadda bayani ya biyo ta kan haka ita ma ranar Asabar tana daga cikin rani kun da aka haramta kadaitar da ita da azumi wanda yake na nafila wanda a baban hadisi na karshe wanda muka karanta shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya fara masa yadda wanda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu ani nar 70 kharifa za Allah yake cewa duk mutumin da ya azumci daidai da yini daya fi sabilillahi a yaki wanda yake na daukaka addinin Allah kamar yanda malamai suka fassara fi sabilillahi anan abinda ake nufi shine jihadi an fito fagen daga a wannan yinin da za a kara tsakanin abokan gaba, mutum ya dauki azumi a wannan yini, to shine ake ne. Idan galibin wa fi sabilillahi idan ta zo a cikin alqur'ani ko sunna, to abinda ake nemi shahadi, kamar yanda can cikin ayar da Allah ya yi bayani game da dangogi takwas wanda ake sarrafa dukiyar zakka. Ubangiji ta'ala da ya ce wa fi sabilillahi, malamai sun fassara shi ne jihadi, da ya ce inna masarafatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghalimina wa fi sabilillahi wa bin sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. To dan haka anan da ya ce man sama yawman fi sabilillahi, duk wanda ya azumci daidai da yini daya a yaki na daukaka addinin Allah, tare da cewa wasu malamai sun fassara fi sabilillahi anan da kyaukyawar niyya saboda Allah, mutum yayi azumi daidai da yini daya, sakamakon da zai biyo baya shine manzon Allah ya ce ba'adallahu wajhahu anin nar 70 kharifa, ubangiji ta'ala zai nisanta fuskarsa tsakanin shi da wuta tafiye shekara 70. To dan haka akwai ita riwayar da tace ma min abdi muslimin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidhalika al-yawm wajhahu 70 kharifa, babu bawa wanda yake musulmi namiji ko mace, wannan kaidi ne kenan, wanda yake musulmi domin azumi ibada ne, ibada ko ba ta inganta sai ga wanda yake musulmi, babu bawa wanda yake musulmi namiji ko mace da zai azumci daidai da yini daya saboda Allah, face sai Allah ya nisanta tsakanin fuskarsa da wuta tafiye shekara 70. To dan haka wannan na fassara mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa wasawmu junna, wato azumi garkuwa ne tsakanin bawa da wuta. Kana kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan ibada, Allah na ƙara sanya shamaki tsakaninka da wuta, yana ƙara nisanta ka. Akwai riwaya tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa duk wanda ya azumci yini ɗaya saboda Allah, sai Allah ya sanya wato wata ganuwa tsakanin shi da wuta, ma'ana wani katar rami wanda zai nisanta tsakanin shi da wuta. To dan haka kasancewar anan tare da cewa shi azumi yana daga cikin ibada wadda take madaniya ashaqa, wadda take mai wahalar gaske, tare da cewa shi kuma jihadi ibada ce madaniya maliya wanda yana buƙatar mutum ya sadaukartar da gangan jikin shi, kuma ya sadaukantar da dukiyar shi. Don haka hada irin waɗannan ibadu biyu masu nauyin gaske a lokaci ɗaya, wato sai ɗaiɗaiku daga cikin jama'a waɗanda ba su da wata himma face makoma wato lahira, wanda ba wani abin da suka sa gaba face neman yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka a nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan harshen manzansa ya nuna cewa ga sakamakon duk mutumin da zai azumci daidai da yini ɗaya a lokacin jihadi, shine Allah zai nisanta tsakanin shi da wuta tafiyar shekara 70. To amma sharaɗin yin azumi a yinin fafatawa da abokan gaba sai idan ba za ka samu rauni ba, amma in har ka tabbata za ka samu rauni to bai dacewa bai ya halatta kai azumi. An gane ku, saboda wannan aiki wanda yake gaban ka shine mafi muhimmanci. Dan haka a wancan babu wancan hadisi da ya wuce na Abdullahi ibn Amr ibn al-As, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa fiyayyen azumi shine azumi na Annabi Dawud, wanda yau in yayi azumi gobe sai ya huta, jibi in yayi gata sai ya huta. A ƙarshen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa wa kana la yafiru idza laqa au kama qala Annabi Dawud, idan ya hadu da abokan gaba a fagen fama duk azumin da yake Annabi Dawud bai shi da baya, baya samun rauni. To dan haka in har mutun ya tabbata zai samu rauni, to anan bai ya dacewa mutun yayi azumi a wannan yini. Dan haka wannan hadisi kamar yanda bayani ya gabata yana ɗaya daga cikin hadisan da suke, wato wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna fadula ta azumi, cewa azumi ibada ce wadda take mai fadula mai girma a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala, tare da cewa dalilai sun wuce a lissafa illa kasancewar kamar yanda yake sharadin malam game da wannan littafi baya shigo da hadisi sai hadisi wanda yake muttafaqun alai. Amma akwai ɗaiɗaikun hadisai waɗanda suke cikin Bukhari da Muslim waɗanda suke tabbatar da cewa azumi ibada ce wanda Ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ya san menene gurgurdan sakamakon wanda ya kusance shi da wannan ibada, kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masu azumi idan kiyama ta yi an zo shiga aljanna, Allah ya kebance musu kofa ta musamman domin shiga aljanna, kamar yanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lil jannati sab'ata abwa kusamaniyata abuwa fiha babu yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhulu minhu illa as-sa'imun. Manzon Allah yake cewa lil jannati samaniyatu abuwa, aljanna tana da kofofi guda takwas. Manzon Allah yake daga cikin kofar ta guda takwas akwai kofar da ake kiranta ar-rayyan. Manzon Allah yake ba wanda zai wuce ya shiga aljanna ta wannan kofa a ranar kiyama sai masu azumi. Manzon Allah yake cewa yuqalu aina as-sa'imun fayaqumu, Ubangiji ta'ala zai fada yayi umarni ga mala'ikunsa ayi kira ayi shela a taron alkiyama ina masu azumi, a lokacin nan sai su taso su tsaya, Ubangiji ta'ala sai ya ce musu ga kofar, idan masu azumi suka wuce gaba daya Ubangiji ta'ala sai ya sanya a kulle wannan kofa, ba wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa koda ya cancanta ya shiga sai wanda ya zo da azumi. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu lailatul qadr, malam Allah ya ji kansa ke fada cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da wato wani dare wanda yake mai girma shine Lailatul Qadr. Wannan dare an ambace shi da cewa Lailatul Qadr, malamai suka ce li anna qadraha inna Allahi azim, domin daraja ta wannan dare da matsayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala daraja ce wanda take mai girma. Wasu suka an gane ku dalili akan haka domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa na cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr, alqur'ani mu ne muka saukar da shi a dare wanda yake ma'abucin daraja, kaga kenan dare ne wanda yake mai girma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wasu malamai suka ce an ambace shi lailatul qadr li anna qadral ibadati inda Allah fiha azim, domin daraja ta ibada a cikin wannan dare mai girma ce a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, duk ibadar da za a yi a wannan dare to ta bambanta da sauran darare, don haka kenan ake kiran shi Lailatul Qadr. Dalili akan haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala Lailatul Qadr khairun min alf shahr, Ubangiji ta'ala ya ce daren Lailatul Qadr ya fi alkhairin wata dubu, shine shekara 83. Wasu suka ce an ambace shi Lailatul Qadr li anna fiha tuqaddaru al-ashiya, domin a cikin wannan dare ne ake kaddara dukkan wasu abubuwa da Allah ya yi nihin kaddarawa, kamar yanda yake cewa fiha yufraqu kullu amrin hakim, a cikin wannan dare ne ake rabe dukkan wani al'amari wanda yake abun hukuntawa abun kyautatawa. To dan haka shi daren Lailatul Qadr dare ne wanda yake mai daraja, domin a cikinsa ne Ubangiji ta'ala wato ya saukar ma bawansa Annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alai ga garabadan wannan littafi wanda shine babbar mu'jiza ja gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda kuma wannan mu'jiza sai ta dangana da alkiyama. Wannan littafi na alqur'ani a daren Lailatul Qadr ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi, ba ku kwanto ba shakka daren Lailatul Qadr ko na cikin wata na Ramadan, domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-aya, Ubangiji ta'ala yace shahru ramadan wato watan Ramadan alladhi fihi an wannan shahru ramadanin da zai unzila fihi alquran dare ne wanda aka saukar da alqurani a cikin sa kaga can yace inna anzalnahu fi lailatul qadr mu muka saukar da alqurani a daren lailatul qadr to nan sai Allah yace kuma wata na ramadan shine watan da aka saukar da alqurani a cikin sa don haka malaman suka ce ba ku kwanto ba shakka daren lailatul qadr a tsawon shekara ana samun shi ne a cikin wata na ramadan wannan dare saboda albarkarsa ubangiji subhanahu wata'ala wato yake lillinka ayyuka na bayi wanda duk ibadar da mutum zai yi a wannan dare to tana daidai da ibada ta wata dubu ma'ana ibada ta shekara 83 don haka ubangiji ta'ala yace lailatul qadr khairun min alf shahr daren lailatul qadr wato yafi alkhairin wata dubu da ce kai wata dubu kana ibada a cikin watan nan dubu babu daren lailatul qadr to wanda yayi ibada a cikin daren lailatul qadr daidai yake da mutumin da yayi ibada ta wata dubu an gane ko idan aka ce ibada anan abinda ake nihi dukkan wani nau'i na ibada indai a cikin wannan daren ne shi kuma dare abinda muke so mu gane yana farawa ne daga fadawar rana zuwa ketowa alfijir daren ake nihi bayinin ba to dan haka sharadin kuma dacewa da wannan ibada ta shekara 83 sai idan mutun yayi dan Allah kuma dan neman sakamakon sa an gane ko sai in kai dan Allah kara yadda wannan dare saboda Allah to wannan shine kake da gwargwadon ibada ta shekara 83 to dan haka kasancewar shi wannan dare yana daga cikin dararen da Ubangiji subhanahu wata'ala yake kwance shi domin zartar da duk abin da zai wakana a tsawon shekara dan haka kamar yanda bayani ya gabata a cikin darasin mu na tauhidi cewa abubuwan da Allah yake kaddara ma bayinsa kusan kashi uku ne akwai at-taqdirul umr wannan umri akwai at-taqdirus sanawi akwai at-taqdirul yawmi at-taqdirul umri shine kasancewar da kafin ya zo duniya gaba daya ubangiji subhanahu wata'ala yake kaddara duk abin da zai gudana game da shi iya arzikin sa sai Allah ya kaddara kwanukan da zai yi a rayuwarsa ta duniya ubangiji subhanahu wata'ala sai ya kaddara sannan aikin sa shin na ɗan wuta ne ko na ɗan aljanna ne tun a ran nan Allah yake kaddarawa shin ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ne wannan gaba ɗaya duk wanda zai zo duniya ba zai zo duniya face sai Allah ya kaddara wannan gaba ɗaya wannan shine ake kira kinan at-taqdirul umri sannan akwai at-taqdirus sanawi shi at-taqdirus sanawi shine a daren lailatul qadr ubangiji ta'ala yake kaddara duk abin da zai wakana a cikin wannan shekara da wanda za a azurta da wanda za a talauta da wanda za a rayar da shi da wanda za a kashe da wanda za a dora kujerar mulki da wanda za a sauki gaba ɗaya duk abin da zai wakana cikin bayi a tsawon shekara a wannan dare na lailatul qadr ubangiji subhanahu wata'ala yake kaddara shi don haka yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim sannan akwai at-taqdirul yawmi domin karin fa'ida at-taqdirul yawmi shine duk abin da zai wakana a yini ubangiji subhanahu wata'ala yana kaddara shi ya ba mala'ikun sa labari ga abin da zai wakana a yini yau shine yake cewa kullu yawmin huwa fi sha'an a kowane yini ubangiji subhanahu wata'ala yana cikin lamarin sa ya kashe ya raya ya azurta ya talauta ya daukaka ya kaskanta duk abin da zai wakana a yini a ran nan ubangiji subhanahu wata'ala yake zartar da shi kenan bayan wannan na shekara guda to dan haka ita kuma daren lailatul qadr dare ne wanda yake saman mai dindindin har zuwa karshen zamani kenan har zuwa kiyama wannan dare na lailatul qadr akwai shi sai dai illa kasancewar kamar yanda bayani zai zo nan gaba dare ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya koye shi saboda wata hikima don haka abinda ake bukata da bayi su kasance a cikin lalimi a cikin kwanukan da ake kyautata zaton samu shi alhadisus sadisu ba'da al-mi'atayn ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam uru lailatul qadri fil manami fis sab'il awakhir فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متهربها فليتهرها في السبع الأواخر wato Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke fada cewa anna rijalan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle wato wasu mazaje daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manami fi sab'il awaqit an nuna musu daren lailatul qadr a cikin bacci a cikin bakwai waɗanda suke na karshe kwanuka bakwai waɗanda suke na ƙarshen watan Ramadan Allah ya nuna musu lailatul qadr wato a cikin bacci shi kasancewar mafalki kala uku ne akwai mafalkin da yake kasancewa hadithun nafs zance ne kawai wanda yake na zuci zaka kwanta da tunanin abu kawai sai kai ta mafalki a cikin baccinka sannan kashi na biyu wato shine takhabbutus shaytan wanda shaytani zai ringa nuna maka wasu abubuwa domin ya furgitar da kai ya razanar da kai to gaba ɗaya waɗannan nau'ika biyu ana kiran su abghasul ahla sannan akwai nau'i na uku wanda shi wato wata karama ce wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake ba bayin sa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa kyakkyawan mafalki ga mumini yanki ne daga cikin yanki 46 wato na annabta an gane ku to wannan mafalkin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi yana ɗaya daga cikin wannan nau'i na uku wanda shine fiyayyen mafalki wanda karama ce ta ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake ba bayin sa shine yace lalle wasu mazaje daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna musu daren lailatul qadr a bacci fi sab'il awakhir a cikin kwanuka bakwai waɗanda suke na ƙarshen Ramadan fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa lokacin da suka zo suka bashi labari sai ya ce da su araru yakum qad tawaba'at fi sab'il awakhir yace tabbas yace ina kudirin wato mafalkin ku haƙiƙa ya dace ma bakwai na ƙarshen Ramadan sun wuce a lissafa waɗanda suka yi mafalkin wannan yazo ya faɗa masa nima nayi wannan yazo ya faɗa masa cewa nima nayi duka Allah ya nuna musu alamun da suke tabbatar da cewa wannan dare shine daren lailatul qadr to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna musu cewa ina ganin cewa mafalkin ku kada tawaba a haƙiƙa ya dace ma juna fi sab'il awakhir cewa a cikin bakwai na ƙarshe ake kyautata zatan wato samun dare wanda yake na lailatul qadr sai manzon Allah ya ce da sauran jama'a faman kana mutaharriha duk mutumin da ya zamanto yana kirdadar dace ma daren lailatul qadr an gane at-taharri shine ka nufaci abu da himma kenan duk wanda yake da nihin dace ma daren lailatul qadr manzon Allah yace fal yataharraha to ya nufaci shi fi sab'il awakhir wato a cikin bakwai wanda yake na ƙarshen Ramadan kenan bakwai na ƙarshen Ramadan daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 waɗannan kwanuka bakwai kenan a cikin su mutun ya kirdada kamar yanda bayani zai zo nan gaba kenan a cikin bakwai kin ma a neme shi a cikin mara kenan in ma daren 23 ko da 5 ko da 7 ko da 9 to dan haka anan kasancewar wannan na nuna mana yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da kwadayi akan ayyuka na ibada kuma yanda suke da karanci a wajen ubangiji subhanahu wataala yanda Allah ya nuna musu wannan dare wanda yake mai daraja wanda ɗaiɗai ko a cikin su sun wuce a lissafa sun yi wannan mafarki kowa ya zo ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa yayi wannan mafarki manzon Allah ya ce to ina ganin cewa mafarkin ku dai ya dace ma juna wanda wannan shine malamai suka ce ɗaya daga cikin dalilan da yake nuna cewa dalili ne akan yin aiki da fadar wato mafi yawan jama'a amma matukar fadar su bata saba ma nassi na alqur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ijma'i na malamai ko kuma kiyasi wanda yake ingantacce in dai aka samu magana ta mafi yawan jama'a in dai bata saba ma nassi na alqur'ani to wannan dalili ne wanda yake nuna cewa ai aiki da maganarsu kamar yanda anan mafi yawan jama'a da suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari manzon Allah ya amince da maganganun su kuma ya bada albishirkin cewa duk wanda yake son ya dace ma daren Lailatul Qadr to ya neme shi a cikin waɗannan kwanuka bakwai waɗanda suke kenan na ƙarshen Ramadan. Don haka wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke tabbatar da cewa daren Lailatul Qadr ana samun shi a cikin wata na Ramadan. An gane ku? A cikin wata na Ramadan, don haka manzon Allah ya ce duk wanda zai neme shi to ya neme shi a cikin kwanuka bakwai na ƙarshen Ramadan. Sannan kuma wannan hadisi na ɗaya daga cikin dalilan da yake nuna kyaukyawan mafarki ga mutumin kwarai, wannan albishir ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake gaggauto masa tun a rayuwar shi ta duniya kafin makomarsa lahira. Don haka ba kowane kara zubabe yake yin kyaukyawan mafarki. Kyaukyawan mafarki alama ce wadda take nuna cewa imani ya samu gun zama a cikin zuciyar mutum. الحديث السابع بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تهروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر وتعائشة الله إكرامة يدى تكيشي ومنظم الله صلى الله عليه وسلم يج وتكردادي در ليلة القدر fil witr a cikin mara min al ashir al awakhir wato a cikin goma na karshe. Idan aka ce al witr shine abinda ake kira a Hausa mara, in aka ce mara shine abinda ba shi da danguwa kamar daya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha daya ko sha uku abinda yake gaba. To dan haka shine yace taharru lailatul qadr, manzon Allah yace ku kirdadi wato daren Lailatul Qadr, ma'ana ku nufaci dacewa da shi. Sai ya ce filwitr min al-ashr al-awakir, a cikin mara wato daga goma na ƙarshe. Goma na ƙarshe a nan kenan ka neme shi in ma a daren 21 ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko daren 29. An gane ku? A wannan kenan lokata biyar, wannan darare biyar kenan duk mutumin da yake neman dacewa da daren Lailatul Qadr to a cikin waɗannan darare biyar kenan mutum zai kirdade su. Don haka a nan wancan hadisi sai ya ce bakwai na ƙarshe, nan kuma sai ya ce goma na ƙarshe. Dalili akan cewa goma na ƙarshe, za mu iske hadisi nan gaba, hadisin Abu Sa'id wanda yake tabbatar da cewa daren Lailatul Qadr wato ya wuce a daren 21 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani amma Allah ya mantar da shi. To dan haka a wannan hadisi Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku kirdadi daren Lailatul Qadr wato a cikin mara kuma a goma na ƙarshe, kenan daren 21 ko da 3 ko da 5 ko da 7 ko da 9. To dan haka kasancewar malamai suka ce a waɗannan kwanuka goma na ƙarshe kenan su ne daman kwanukan da ake sa rai game da dacewa da wannan dare. Don haka irin waɗannan kwanuka in sun kama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake zage damtse game da kusantar Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala da ayyuka na ibada. Don kwata-kwata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a goma na ƙarshe manzon Allah yana kaurayi zuwa masallaci, ya kaurace ma iyalinsa, manzon Allah ya je ya keɓanta a cikin masallaci domin yin itikafi, wanda in aka ce itikafi shine lazumtar masallaci domin ibada a wasu zamanna waɗanda suke keɓantattu. Don haka duk mutumin da zai zage damtse a cikin waɗannan kwanuka goma na ƙarshen Ramadan to insha Allahu akwai sa ran zai dace da daren Lailatul Qadr. In dai zai rayar da waɗannan darare goma to zai dace ma da daren Lailatul Qadr, a kuma wanne ne ta wuce kenan, in ma daren 21 ko da 3 ko da 5 ko da 7 ko da 9. To dan haka malamai sai suka yi sabani a cikin wani dare ne ake kyautata zaton wato samun daren Lailatul Qadr, tare da cewa babu sabani a cikin mutri a cikin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan, wannan tabbas ne sai an samu daren Lailatul Qadr. to amma a cikin wani kwanikan ne aka fi kyauta ta samun dacewar shi, tare da cewa irin su al-Imam Ahmad suna ganin cewa daren 21 domin hadisai da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma Ubay ibn Ka'ab, Allah ya kara masa yadda, shi rantsuwa yake da Allah kuma baya tugewa a cikin rantsuwar shi cewa tabbas daren Lailatul Qadr a daren 27 ne. Har ma wani yake tambayar shi shine Zirr ibn Hubay, sai yake cewa da wace alama kake rantsuwa cewa daren Lailatul Qadr cewa a daren 27 ne? Yace wallahi ina rantsuwa da Allah akan alamomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa daren Lailatul Qadr in dai ya wuce, to idan aka wayi gari rana tana hudowa babu wanji tare da ita. Idan aka ce shu'a, shine a Hausa ake cewa wanji wanda yake na rana, domin rana idan ta hudo tana watsa haske wanda idan mai kallo baya iya kallanta a wannan lokaci. To amma idan ta huto tana yin kamar wata lokacin da zai fullo a dare wanda yake na 14, an gane ku, zaka ganshi sai dai kaskon shi sai haske, amma babu irin wannan tartsafi irin na rana wanda suke hudowa. To in dai ta wuce a dare kina rana in ta hudo sai dai ka ringa ganin kaskonta, amma babu irin wannan haske da take watsawa a gefinta. Yace to wannan alama ita ta tabbatar min da cewa daren Lailatul Qadr a daren 27 ake samu shi. To illa kasancewar kamar yadda Ibn Hajar, Allah ya ji kansa, a cikin littafin sa Fathul Bari yake cewa ba maganar cewa a yanke shakka cewa kawai a kowace shekara ga daren da ake samun Lailatul Qadr. Yace domin daren Lailatul Qadr yana ciruwa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza, yana cancanzawa. Wata shekara a samu ya wuce a daren 21, wata shekara ko da 3 ko da 5 ko da 7 ko kuma 29. Don haka anan akwai kuskure na wasu daga cikin jama'a ta musulmi na cewa waɗannan kwanuka 10 na ƙarshen Ramadan sai su wohintar da su, sai daren 27 kawai mutum zai tafi masallaci, wai a ran nan yake son ya dace da daren Lailatul Qadr. Idan ya ci wannan dare na 27 shikenan kuma sai ya koma baccinsa, wanda takan iya yiwuwa ya riga ya wuce tun daren 21 ko da 3 ko da 5, shi kuma sai daren 27 ne ya rayar da shi. Ko kuma yakan iya yiwuwa shi daren 27 kin kadai ya rayar da shi, kuma cewa daren Lailatul Qadr kin na gaba sai daren 29. Wanda idan ka tafi masallaci in dai aka ce yau an ci daren 27, to sai dai ɗaiɗaikun jama'a za ka gani. To dan haka wannan kuskure ne, abinda ake bukata a rayar da waɗannan dalare 10 gaba daya. Kuma wannan hikima ce ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ya koyi irin wannan lokaci wanda yake mai daraja ba dan komai ba, dan bayansa su zage akan ayyuka na ibada su yi kokarin dacewa da wannan dare. Don haka hikima ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala game da koyi wannan dare zai zo a wannan hadisi na gaba. Kenan dai a takaice abinda muke so mu gane, wannan hadisi yana nuna cewa a cikin kwanuka 10 na ƙarshen Ramadan kuma a cikin mutri ake samun daren Lailatul Qadr, kamar yadda anan Aisha Allah ya kara mata yadda tace haka taji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada. Al hadisu saminu ba'da al-mi'atayn an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فلتمسوها في العشر الأواخر ولتمسوها في كل متر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على أريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبه 21. Wato Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya atakifu fil ashr al-awsat min Ramadan, ya kasance yana itikafi a goma na tsakiyar Ramadan, kwanuka goma kenan na tsakiyar Ramadan, wanda kamar yanda hadisin yake can a farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kwanuka goma na farkon Ramadan manzon Allah yake zagewa ya koma masallaci domin ibada ya yi itikafi, ba komai ba kwa domin neman kokarin dacewa da wannan dare. Ubangiji ta'ala sai ya turo Jibrilu alaihi salam ta kanas wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa cewa a ci gaba da ladimi wannan dare baya cikin goma na farko. Da aka tabbatar masa cewa baya cikin goma na farko, sai manzon Allah ya ci gaba da yin itikafi a cikin kwanuka goma na tsakiyar Ramadan, ba dan komai ba domin dacewa da daren Lailatul Qadr. Yana yin waɗannan kwanuka goma na tsakiya na Ramadan, Hadu Jibrilu alaihi salam ya dawo ya faɗa masa cewa ya ci gaba da ladimi, ba a wannan goma na tsakiya ba yake, an gane ku? Sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da yin itikafi a kwanuka goma na ƙarshe. To dan haka shine anan shi Abu Sa'id Allah ya karra masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafi a kwanuka goma na tsakiyar Ramadan. Fa atakafa aman, wata shekara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi itikafin kwanukan nan goma na farkon Ramadan, na tsakiyar Ramadan. Hatta idza kanat laylatu 21, har aka kai wato daren 21, wa hiya laylatu allati yakhruju min sabihatiha min itikafihi, wanda asbar wato daren 21 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fita daga cikin itikafin sa. Yanzu yau in aka ce muna da azumi 20, kaga randa aka ce ana da azumi 20, wannan dare kenan daren 21 ne. Shi kuma lokacin fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga itikafin waɗannan kwanuka goma da yayi kenan, idan aka sallaci sallar asuba a yini na 21 ga Ramadan, a ranar manzon Allah yake fita daga cikin itikafin sa. To a wannan dare na 20 kenan, dare na 21 wanda kenan in asuba ta yi a lokacin nan zai fita daga cikin itikafin sa, kenan ya gama waɗannan kwanuka goma. Shine yace hatta idza kanat laylatu 21, har aka kai wato daren 21, sai yace wa hiya laylatu allati yakhruju min sabihatiha min itikafi, wanda shine daren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fita wato daga cikin itikafin sa kenan a asbar wannan dare. Kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da sahabbai kenan bayan an gama sallar asuba, an gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka wayi gari manzon Allah yake huduba yake fada ma sahabbai, yace mani itakafa ma'i, yace duk wanda zai yi itikafi tare da ni nan gaba, manzon Allah yace fali ya takifil ashiral awakhir, yayi itikafin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan. Me yasa? Sai yace faqadu uritu hadhihi al-laila, yace wannan dare na Lailatul Qadr manzon Allah yace an nuna mai shi, thumma unsituha, manzo Allah yace kuma sannan an mantar da ni wannan dare, ma'ana Ubangiji ta'ala ya mantar da ni. Kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wannan dare, to ya fito ya fada ma sahabbai, sai ya tarar da wasu sahabbai biyu suna ta gardama suna ta jayayya ana fada tsakanin su, wannan rikici da suke da kokarin sasanta su, sai ya mantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin wani dare ne ya ga Lailatul Qadr, wanda wannan kuma hikima ce ta Ubangiji subhanahu wataala. Allah ya kaddara rikici tsakanin waɗannan sahabbai guda biyu dan ya zamanto wannan rikici shine sababin mantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma wannan mantar da shi da aka yi ainihin wannan dare rahama ce ta Ubangiji subhanahu wataala game da bayinsa. Domin me yasa mu zage mu kusanci Ubangiji subhanahu wataala da ayyuka na ibada a tsawon waɗannan jarare guda goma? Dan haka Allah ya koyi wannan sa'a wadda ake samun karɓuwar addu'a a ranar Juma'a, illa kasancewar daga bayan la'asar zuwa magariba a wannan tsakani ake samun ta. Sannan haka Allah ya koyi sa'a wadda take ta samun karɓuwar addu'a a cikin dare, wanda a kowane dare daga cikin darare na mana gaba daya akwai sa'a wanda in bawa yayi addu'a to Allah yana karba addu'ar shi. wanda wannan sa'a ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ana samun ta ne a kashi 1 daga cikin 3 dare kenan kashi wanda yake na karshe kenan daga nan har zuwa ketowa alfajir dan haka ake bukatar mutun ya tashi wannan lokaci gaba ɗaya kashi 1 daga cikin 3 dare na karshe mutun ya rayar da shi da ibada ya ci gaba da addu'a domin dacewa da wannan sa'a in a ranar juma'a ne daga bayan la'asar har zuwa magriba dan haka kenan lailatul qadr ko abinda ake bukata dararen nan 10 mutun ya rayar da su gaba ɗaya domin ya dace da wannan dare to wannan rahama ce ta ubangiji subhanahu wataala inda a ce Allah ya bayyanar da wannan dare da mutum sai ya kwancin sa kawai sai in daren yayi mutum ya tashi ya je kaga kenan bakin iya ibada shi bakin iya ibada da ya dace da ita a wannan dare amma dukkan waɗannan kwanuka sun tafi a banza domin yasa bai rayar da su da ayyuka na ibada to dan haka shine anan sai manzon Allah yace faqad uritu hadhihi al-laila yace wannan dare manzon Allah yace an nuna mishi amma kun mausitu ha manzon Allah yace an mantar da ni wannan dare wa qad ra'aytuni amma manzon Allah yace ban manta ba na samu kaina a wannan dare kenan asjudu fi ma'in wa qini min sabihatiha asba wannan dare manzon Allah yace ni dai na wayi gari yace ina sujada a cikin ruwa da laka a sallar asuba kenan tawayewar wannan gari to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya manta wannan daren ne an gane ku shi dai amma yana tuni daren da Allah ya nuna masa lailatul qadr asubar wannan dare kenan da gari ya waye da aka yi sallar asuba yace ni dai ban manta ba ina sujada a cikin ruwa da laka an yi ruwa kenan a daren a wannan dare don haka sai yace amma falatami suha fil ashir lawat yace ku nemi daren lailatul qadr a cikin kwanuka 10 na karshen ramadan wanta misuha fi kulli witr yace ku nemi wannan dare yace a cikin dukkan mara kenan in ma daren 21 ko da 3 ko da 5 ko da 7 ko da 9 Abu Sa'id yake cewa fa madarati sama'u tilkal layla yace a wannan dare kwa yace sama tayi ruwa wa kana almasjidu ala arish yace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci kwa wato rifin sa rifi ne wanda yake na itacen dabino arish shine itacen dabino an gane ko itacen dabino da su ne aka yi rifin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa waqafa almasjid wato masallaci sai yayi ruwa shine sai yake ce da ruwa ruwa yake shigowa fa absarat aynaya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala jabhatihi atharul ma'i wa qib Abu Sa'id yace idanuna ku sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan goshin sa wato akwai lema ta ruwa wato da laka min subhi 21 yace asbar wato daren 21 shi Abu Sa'id shi yana tunada daren da aka asbar da aka yi wannan sallah asuba ce ta 21 ga watan Ramadan amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mantar da shi an gane ko amma shi yana tunada cewa asbar wannan dare ya wayi gari yana sujada a cikin ruwa da laka to shi kuma Abu Sa'id da ya tsaya ya lissafa shi kuma sai ya tabbatar da cewa daren 21 ne kenan don haka anan kaga shi a can Ubay ibn Ka'ab yana rantsuwa da Allah cewa a daren 27 ne shi kuma anan kamar yanda shi Abu Sa'id ya tabbatar da kamar yanda manzon Allah ya bada labari a daren 21 to dan haka Ibn Hajar Allah ya ji kansa yace tana cancanzawa daga wata shekara zuwa wata shekara kenan babu maganar cewa a duk shekara a dare kaza za a same ta kenan kamar yanda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa anan yace a neme ta a cikin mara a cikin goma na karshe daren 21 ko da 3 ko da 5 ko da 7 ko da 9 to dan haka kuma akwai alamomi kenan wanda kamar yanda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bayyana yanda ake gane cewa wannan dare wato ya wuce shine kamar yanda muka yi bayanin cewa rana za ta hudo babu wani wanji tare da ita kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da suka tabbata a sunna wanda ake gane wannan dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi wanda yana cikin sahihu Ibn Khuzaima riwaya ta Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lailatul qadr lailatul samha fariqa, yace daren lailatul qadr wato dare ne wanda yake mai sauki kuma wanda yake sakekke, la harra wala barida, babu zafi wato babu sanyi, saka tsakiya ne. Sannan sai yace tusbihu shamsu sabihataha ba'ifatan hamra, wato rana tana hudowa a asbar, manzon Allah yace tana jajjawur kuma sannan tana ba'ifa, ma'ana babu wani haske tare da ita. An gane ko haske irin wanda yake mai dakushe gani babu shi tare da ita. Kenan inda ake gane cewa daren Lailatul Qadr, kenan a daren zaka ji dare ne wanda yake tsaka-tsakiya, shi ba zafi ba shi kuma ba sanyi ba. Sannan in an wayi gari kuma zaka ga rana ta hujo amma ba ta da haske wanda yake haske irin wanda yake mai dakushe gani. To waɗannan su ne alamomi biyu waɗanda suka tabbata a sunna wanda ake gane daren Lailatul Qadr. Amma akwai wasu tatsuniyoyi na jama'a na cewa wai daren Lailatul Qadr in ya zo zaka ga dukkan itace da gidaje da menene duka sun yi sujada, wai dabobi irin su jaki da wasu menene ba sa kuka, da dai wasu maganganu waɗanda suke na daban. Waɗannan dukkan su tatsuniya ne, babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka. Waɗannan alamomi biyu kawai su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana daren zaka ji ba gumi ba sanyi, kenan dare ne wanda yake tsaka-tsakiya. In gari ya waye rana ta hudu zaka ga ba ta da wani haske wanda yake mai dakushe gani, zaka iya daga ido ka kalle ta kamar yadda zaka iya kallon wata idan ya hudo a daren 14, haka rana take hudowa irin wannan asuba ta daren Lailatul Qadr. To dan haka kuma duk mutumin da idan ya dace da daren Lailatul Qadr, wace addu'a ya kamata mutum yayi? Addu'ar da ya kamata mutum yayi ita ce addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da Aisha. Aisha Allah ya kara mata yadda take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ya Rasulullahi bani labari in har Allah ya nuna min alama, alama da take tabbatar min da cewa wannan dare daren Lailatul Qadr ne, wace addu'a zan yi? Manzon Allah ya ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah kai kai ne mai matukar rangwame ga bayinsa kuma kana kaunar rangwame, ya Allah ka rangwanta min zunubina. Manzon Allah ya ce wannan addu'a ita ce addu'ar da ta dace ki. Dan haka kenan a cikin wannan dare da ake rayar da su babu addu'ar da ya dace musulmi ya yawaita sama da wannan addu'a, saboda duk mutumin da Allah ya rangwamta masa zanubansa, to wannan ya cimma duk abin da yake buri a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira. Amma sabani da cewa mutum ya ga daren Lailatul Qadr, mutum daman shi akwai wani tunaninsa so yake roki arziki ko ya roki wasu abubuwa na daban, babu addu'ar da ya dace sama da wannan addu'a. Lalle ba laifi bane mutum ya roki arziki da duk wasu bukatun shi, amma kar ka manta addu'ar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce fiyayyar addu'a, wadda kuma addu'a ce wadda ta kunshi duk abin da mutum yake roko na alkhairin duniya da lahira. Don haka kuma manzon Allah ya ce ma Aisha ga addu'ar da ya dace ki. Don haka dai a takaice waɗannan hadisai uku malam ya shigo da su a ƙarshen wannan kenan littafi wanda ke bayani game da azumi, su ne dai daren Lailatul Qadr shi ne dare wanda yake mai daraja wanda ake buƙatar musulmi kada ya yi sake, don ba kowa ba ake haramta ma alkhairin wannan dare sai wanda yake ba shi da rabu wal iyazu billah. Don haka dai darare ne wanda ya kamata musulmi ya zamanto da shi da iyalinsa gaba daya, su tsaya su rayar da waɗannan darare, hatta da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ƙaura masallaci suna yin itikafi a cikin waɗannan kwanuka kamar yadda zai zo nan gaba. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tambaya daya, in uwa ke cewa wai shin haka ne jaki ko kare ba sa kuka a cikin daren Lailatul Qadr? Bayani ya gabata, waɗannan dukkan su babu dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kare ko jaki ba sa kuka ko itace suna kwantawa da gidaje waɗannan duka babu wani dalili a kansu. Kenan iya dalilan da muka ambata su ne alamomin da suke nuna tabbatar wato wucewar daren Lailatul Qadr.